Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya. Baba Yakub Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Juma'a babbar rana 26 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Harande da kanan labarai.
An bukaci a tsagaita wuta a yakin basasar kasar Habasha. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko. Ya zuwa yanzu kuwa an kashe mutane fiye da 320 a Myanmar.
To kanan labarai kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji irin matakai da hukumomi a jihar Sokoto ke dauka na dakile yaduwar wata cuta da ta kunno kai a wata makarantar 'yan mata.
So cikin makarantar suna nan ana kula da su kuma yarinya daya ta rasu, so wanda tun kamin mu samu wannan rahoton ne, so da tun da muka samu rahoton the situation is under control.
A jamhuriyar Niger kuma mahukuntan kasar sun tashi haikan wurin yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar.
Kawacin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakununi, kenan dole ne a tashi a ciwo kai. Kuma mu muna bayan su 100% da a ciwo kan wannan cin hanci na cikin kasa.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Wani dan majalisar dattawan Amurka da shugaban Amurka Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya. Ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray, amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa. Na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin bangarorin biyu, abinda Prime Minister bai amince da shi ba. Kana na roki a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin Tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci. Senator Chris Coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya Alhamis. Senator Coons na hannun daman shugaba Biden ne, kuma mamba ne a kwamitin majalisar dattawa na harkokin kasashen waje. Bai jima da ya dawo da kasar ta Habasha ba, inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni 5 tsakanin sojojin kasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a, kana ya daidaita wasu kusan miliyan 1. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa kasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya ɗaiɗaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali, haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. Taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shi ne shugaban kasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba. Bayan jawabin da ya yi na ƙanƙanin lokaci, inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don dakile yaduwar annobar corona, ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida 10 wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. A ranar da yake cika kwanaki 55 da kama aiki, mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban kasar sun jibanci bakin haure, musamman akan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin kasar. Akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba. Amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje, ciki har da waɗanda suka shafi kasar Afghanistan da China, da alamar ya amsa su ne yana duba takarda. Biden ya yi magana da tafi daukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban kasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa, inda ya ce yana da kudirin sake tsayawa takara a shekarar 2024, amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane tara a Myanmar, a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana daya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba, wanda kusan ya mayar da titunan wayam a mafi akasarin garuruwan kasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwabin da Hamam, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayi mutuwar 'yan uwansu a fadin kasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. Rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Daya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru 7 da haihuwa, wanda aka harbe ta a ranar Talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu, a cewar jaridar Myanmar Now da Reuters. An ruwaito cewar yarinyar tana zaune ne a kan cinyar mahaifinta lokacin da sojoji suka shiga gidansu, suka buƙaci sanin ko akwai wani daga cikin iyalan da ke cikin gidan. Uban yarinyar ya amsa musu da cewar eh akwai, amma sojojin suka ce ya yi musu ƙarya, sai suka buɗe mishi wuta inda suka harbi yarinyar.
An jima kaɗan harange zai shigo da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. A Najeriya, mahukunta a jihar Sokoto da ke arewacin kasar na ɗaukar matakan hana yaduwar wata cuta da ta bullo a wata makarantar 'yan mata har ta yi sanadiyyar salwantar rayuwa. Akan haka ne kuma gwamnatin ta amince da rufe makarantar domin hana yaduwar cutar da kuma kwantar da hankalin iyaye da yaran da suke karatu a makarantar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A ranar Talatar wannan mako ne aka samu bullar wata cuta a ɗaya daga cikin makarantun na sakandaren 'yan mata da ke Sokoto, wanda kuma ta kama ɗalibai da dama. Dr. Abdulrahman Ahmad shine daraktan kula da lafiyar al'umma, wanda kuma ƙarƙashin kulawarsa aka kaiwa ɗaliban ɗauki.
Gudanawa ce da amai makarantar mata, waɗanda duk muka samu an yi roshin some of them to asibitin daji, kuma ran da aka kai su ran aka sallame su. So bai dunga su je su haɗu da wasu kila suna da sauran ƙwayan cutan, ba mu wasu suka yi mimpinin da sauran ɗalibai ba. So cikin makarantar suna nan ana kula da su, kuma yarinya ɗaya ta rasu, so da tun kamin mu samu wannan rahoton ne. So da tun da muka samu rahoton, the situation is under control. Laluran mata ne kasan ɗalibai, kuma wata ba sun karatun take ba, an kawo wata so za ka yi ta samun wasu suna zuwa cikina na ciwo bai ta imma ainihin auna za mu gaba, amma ba gudanawa kuma ba evidence na gane ciwon cikin. Da dudda da haka dai muna kula da duk wanda ta tota ce cikinta yana ciwo.
Duk kokarin da ne domin ganin ɗaliban ya ci tura domin hukumar makarantar ta hana shiga cikin makarantar, sai dai wasu bayanai da na samu daga asibitin sun nuna cewa adadin ɗaliban da suka kamu da cutar ya kai kusan 50. To wani hali ɗaliban suke ciki a halin yanzu? Dr. Kulu Haruna Abubakar ita ce kwamishinar kula da ilimin kimiyya da fasaha ƙere-ƙere, wanda ƙarƙashin kulawarta ne wannan makarantar take.
Allah ya san team of doctors da nurses da aka yi da suka yi timin 24 hours suna aiki. Yanzu kusan most of the yaran ma suna responding positively, har an sallame su sun koma hospital.
Wasu bayanai da na samu daga asibitin sun tabbatar da cewa ba wannan makarantar ce kadai aka samu ɗalibai su kamu da cuta ba wanda ke kama da annoba. Akan haka ne masu shiri akan lamurin yau da kullun irin Professor Bello Dodon Bada ke ganin cewa akwai buƙatar hukuma ta ƙara kulawa, musamman yanzu da yake an rufe wasu makarantu saboda matsalar rashin tsaro. Aka haɗe ɗalibansu da makarantun da ke cikin gari dole a samu cinkoso.
Da ba wani lokaci ne muke cikin lokacin zafi, ga kuma matsaloli irin na ciwon nan na corona, sannan kuma ga fitinu da ke samu makarantun ne waɗanda suke na kwana suna nesa daga birni, wasu ana rufe su, wasu kuma ana mai da su birni. Wata lokaci ne inda kidi yanda al'amari ya taho, dole mutane kuma su kikkire yanda za su iya rayuwa a cikin irin wannan yanayi da ya taho, domin ba daina karatu za a yi ba. Amma dole hukuma ta zauna da mutane ta yi tunani yaya za a yi ki kasance an samu ba a samu cinkoso ba kuma ba a daina karatu ba.
Yanzu gwamnati ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko wace irin cuta ce da abin da ya haddasa kamuwa da ita domin ƙara ɗaukar matakai na gaba. Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun annoba ta amai da gudawa har a samu hasarar rayuka, abin da hukumomi ke kira ga jama'a da a kula da tsafta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da jaridar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, cibiyar binciken annobar corona ta Jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewar akwai mutane sama da miliyan 125.5 da ke dauke da cutar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. Amurka ta zarta sauran kasashe da masu dauke da cutar fiye da miliyan 30, sai Brazil da ke biye da ita da mutane sama da miliyan 12.3, daga nan sai India wadda take da mutane sama da miliyan 11.8. Ko a yau Juma, India ta fitar da alkalima na fiye da mutane 59,000 sabbi da suka kamu da cutar a cikin sa'o'i 24. A jiya Alhamis kuwa, Brazil ta ce ta samu adadin sabbin kamuwa da cutar mafi yawa da suka kai mutane 100,158 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar UNESCO ta ce bincike ya tabbatar da cewar annobar corona ta shafi yanayin karatun yara sama da yara miliyan 100. Adadin yara da ke fuskantar matsalar karatu ya soma raguwa kamun corona, inda aka sa ran adadin ya sauka daga miliyan 483 zuwa miliyan 460 a cikin shekarar 2020, a cewar hukumar ta UNESCO a cikin wata sanarwa. Amma saboda annobar corona, adadin yara da ba sa iya karatu da rubutu ya haura yara miliyan 584 a cikin shekarar 2020, inda ya karu da fiye da kashi 20, wanda ya wargaza kokarin haɓaka ilimi da aka yi cikin sama da shekaru 200. Rukunin farko na rigakafin cutar corona ya isa tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Juba da ke ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis. Kimanin allurar rigakafi 132,000 na kamfanin AstraZeneca ne suka isa, wanda za a fara gabatar da su ga jami'an kiwon lafiya da suka hada da likitoci da mataimakansu, tare da waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da ita. Ministan lafiyar ƙasar Elizabeth Auchi ta ce suna tsammanin isowar ƙarin allurar rigakafin kimanin 732,000 nan da 'yan kwanaki kaɗan, tare da taimakon gidauniyar COVAX wadda ke agazawa kasashe marasa ƙarfi, tare da haɗin gwiwar Vaccine Alliance da UNICEF da hukumar lafiya ta duniya WHO. An kafa shirin na COVAX ne don tallafawa kasashe marasa ƙarfi don samun rigakafin cutar COVID-19. Ministar ta ce isar rigakafin samfurin AstraZeneca babban ci gaba ne akan yaƙi da ake yi da annobar ta coronavirus a Sudan ta Kudu.
A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar sun gana da sufetocin da ke kula da alhakin gudanar da bincike a ma'aikatun gwamnati da nufin tattauna hanyoyin haɗa ƙarfi domin tunkarar matsalar cin hanci da rubda ciki a kan dukiyar jama'a da ta yi kamari a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da matsalolin da ke dabaibaye aikin sifisocin gwamnati a yayin gudanar da bincike a ofisoshin ministocin gwamnatin kasar ta Niger ya sa hukumar Halsiya kiran wani taron da ya hada jami'anta da waɗannan sifisoci domin tantauna hanyoyin da za a bullowa wannan matsala da ke mai da hannun agogo baya wajen yakar cin hanci da farautar mahaddama dukiyar jama'a. Alhaji Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar Halsiya.
Suna karkashin fada minista. Shi minista shi yake ci musu yaje suje su yi abin da yake so shi yake wannan akwai tarnaki cikin tayin nan bisakon sai an diba wannan zancen bayan wannan kuma babu kaya aiki wanda ya kamata a ce lalle sun shiga aikin su sun yi aikin da ya kamata bayan wannan kuma an nemi su dokar su kai ne kashi cikin ma'aikata diba ake yi to su ne ke hana a yi yadda ake so alhali doka ta ba su wannan aiki su bincika su gani su biya ma gwamnati su biya ma minista cikin ma'aikatarsa ga abin da ke tafiya ba daidai ba
a ci gaba da karfafa wannan sabon mataki shugabannin hukumar sun fara hangen kafa cibiyar zuba ido da bin diddigin ayyukan bincike a kowane ofisoshin ministocin gwamnatin wannan kasa
za mu ci gaba da tattaunawa da su dan ganin cewa da cikin kowane office na minista an sa wata cibiya wadda za ta kula da wannan aiki ta yi takardu waɗanda za su nuna cewa ga matsalolin kuma ga hanyar da za su bi matsalolin mu zakta da su mu zauna mu dubi wannan takardun kuma mu nemi kayan aiki za su zamanto kama idanunmu da kunnuwanmu a cikin kowace office na minista.
Sifetocin sun yaba da wannan yunkuri domin a cewar su mataki ne da zai ba su damar gudanar da aiki cikin nutsuwa ba tare da wani katsalandan ba kamar yadda sifeton kasa Gunabi Adamu ya bayyana.
Ita Halsiya da mu aikin ya zama so kamar shi zaman guda. Bori guda na aka matsayi. Wallahi mun yi horin ciki tunda mu ma abin ya dame mu dan a gyara kasa ne. Saboda kawaccin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakununi kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su 100% da a ciwo kan wannan cin hanci na cikin kasa a tare da su abin na karfi tunda su duk gudan kasa ta mu ko bakin ministerin ministeri na muka aiki bisa da su
a watan jiya hukumar yaki da cin hanci ta bada sanarwar tatso sama da miliyan 1000 na sefa wadanda suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati da masu zaman kansu wadanda suka hada da kudaden haraji da wadanda aka rubuta ciki a kansu da wata muguwar manufa hukumar ta Halsiya ta lashi takobin lekawa duk inda ya dace domin karbo kudaden da aka wawure a matsayin ta na mai kare dukiyar kasa daga a barayin biro da abokan cuwacuwar su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto
don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a guranan mu ku kasance da sabon shirin rayuwar birni
tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan
birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama yanda ake dai ana dan samu da wani
don sanin wainar da ake toyawa a birni kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku
kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Gaban Amurka Joe Biden na yin kira ga majalisar dokokin kasa da ta samar da dokoki masu tsauri kan mallakar bindiga bayan da kasa ta fuskanci wasu munanan hararren bindiga biyu a jihohin Georgia da Colorado a yan kwanakin nan har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ko wannan kira nasa zai samu karbuwa? Yau tambayar da shirin na wannan mako zai kokarin lalubo amsa ta kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To dun bayan harin da aka kai a wani kantin sayar da kayayyakin masarufi a birnin Boulder dake jihar Colorado. Kwanaki kadan bayan wani da aka kai a Atlanta dake jihar Georgia. Hukumomi suka bada umarnin a sassauta tsayin tutoci a fadar White House a matsayin girmamawa ga mamatan. A dai ranar Talata shugaba Joe Biden yayi kira ga majalisar dokokin kasar da ke hanzarin samar da dokar da za ta tsaurara mutakan mallakar bindiga a Amurka. Wacce na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙwararren takun demokradiyya da ake laga-laga da batun tsaurara matakan na mallakar bindiga.
We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again.
Yace za mu iya sake haramta amfani da manyan bindigogi a wannan ƙasa tamu. A shekarar 1994, Majalisar Dokokin Amurka ta saka haramci kan amfani da ire-iren waɗannan bindigogi na tsawon shekara 10. Wanda wa'adinsa ya kare tun a shekarar 2004 kuma tun daga lokacin ba a sake sabunta ta ba saboda hawa dokin naki da ƴan Republican suka yi kuma har yanzu akwai wannan sabani a tsakanin manyan jam'iyyun kasar kamar yadda aka gani a wani zaman da majalisar dattawa ta yi a ranar Talata don duba yadda za a saka tsauraran matakan mallakar bindigar.
What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens. Because that's their political
Senator Ted Cruz na jihar Texas wanda ɗan Republican kenan yake cewa abin da ke faruwa a wannan committee a dan lokacin da aka yi kisan kashi shine kokarin da ƴan Democrat ke yi na karbe bindiga daga hannun fararen hula masu bin doka saboda dama su burin su na siyasa kenan. To kamar Cruz shi ma Senator Chuck Grassley cewa yi kamar kowane ba amurke ina tattalin haƙƙina na mallakar bindiga kan batun da suke yi na tsaurara matakan mallakar makamai. Ba mu cika mai da hankali kan yawan Amurkawan da suke murar wannan ƴanci ba. Sai dai Biden ya yi kira ga majalisar dattawan da ta amince da kudurorin dokar faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga. Waɗanda ƴan Democrats suka amince da su a kwanan nan a majalisar wakilai. Senator Richard Blumenthal, ɗan Democrat ne a majalisar dattawa, ya kuma zayyana alfanun tsaurara dokokin mallakar bindigar.
And background checks. Extreme risk laws to prevent suicides, mass shootings, and hate crimes. Protecting domestic violence victims.
Yace faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga. Saurara dokoki don daƙile ayyukan masu kashe kansu da yin kisan kashi da nuna ƙiyayya. Kare waɗanda ake afkawa da samar da wurin adana makamai mara haɗari. Ɗaukan waɗannan matakai ba abu ne da ba zai yiwu ba. To yayin da Biden ke ci gaba da yin kamfen ɗin kawo ƙarshen matsalar kashe-kashe da bindiga, wani abu da babu tabbaci a kai shine irin yadda zai mai da hankali akan wannan batu, yayin da yake da wasu batutuwa masu muhimmanci a gabansa, kamar na kashe dala tiriliyan 3 don samar da ababen more rayuwa ga Amurkawa da kuma batun shige da ficen baki. A baya dai shugabannin ƙasa ƴan Democrat sun yi kuro amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba kan batun tsaurara matakan mallakar bindiga, ciki har da Barack Obama. Wanda ya kokarin samar da dokar bayan wani kisan kashi da ya halaka mutum 27 a shekarar 2012 ciki har da kananan yara 20. Shi dai yancin mallakar bindiga ya samu mafaka ne karkashin wata doka da ake kira Second Amendment a cikin kundin tsarin mulkin kasar, amma saboda masu rajin kare wannan doka ya zama abu mai kabar wuya a kawar da wannan doka cikin ruwan sanyi. Amurkawa dai sun mallaki akalla kashi 45 na dokacin makaman da ke hannun fararen hula a duniya. Inda ƙididdiga ta nuna cewa kusan bindiga 120 ake samu a hannun kowane tarin mutum 100. Haka zalika ƙasar ta Amurka ita ta fi ko ina samun yawan mace-mace sanadiyar hararar bindiga, inda mutum kusan 40,000 suka mutu a shekarar 2019 a cewar cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patsy da Kuswara, Julie Latest Gresham da kuma Daniel Brown, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
To agai da Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar email.
Mai sakonmu na farko cewa yayi Assalamu alaikum muryar Amurka ku fada wa ɗan kasuwar kasanmu Najeriya cewar ya kamata su yi koyi da takwarorin su na jamhuriyar Niger wajen rage farashin kayan masarufi a daidai lokacin da watan Ramadan ke karatowa karshe nake addu'a Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan watan mai albarka sako daga Comrade Buhari Yahaya Nunguru jihar Yobe shi kuwa Ahmadu Abacha Matina shima daga jihar Yobe cewa yayi fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka adalci shugabanni da samarwa matasa ayyukan yi su ne kadai za su kawo karshen dukkan tashe-tashen hankula da na 'yan bindiga da suka fitintini arewacin kasar mu Najeriya saboda akwai miliyoyin matasa da suke zaman kashe wando a kasar gwamnati ta ki agaza musu wajen ba su jari da samar musu ayyukan yi don su yi dogaro da kawunan su ta bar su karazube idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabi sahu mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi matakin da wasu kasashen turai ke shirin dauka na dawowa da kasashen Afirka da tarkacen kayayyakin su masu daraja da suka kwashe a karni na 19 da sunan gajima yayi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne domin hakan shine adalci sako daga Usman Shitu Makuta mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi assalamu alaikum muryar Amurka muna jajantawa iyalai da ƴan uwan manoma da ƴan bindiga suka kashe a birnin Gwari ta jihar Kaduna Allah ya ji kansu Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya da ma duniya kanta baki daya sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ita kuwa mai wasika ta ƙarshe Aishatu Muhammad Adam matar Baffa Haruna Bajoga cewa ta yi assalamu alaikum muryar Amurka yadda 'yan majalisun dokokin jihar Borno suka fito suka nesanta kansu da yunkurin tsige gwamna zulum ya nuna cewar kalaman yunkurin tsige shi shaci fade ne kawai Allah ya muna jagoranci baki daya amin
to wadalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
dan majalisar dattawan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray amma an yi kunnan kashi da roƙon nasa kana an ji cewar ajiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe kimanin sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karon farko tun bayan darewar sa kan karagar mulkin kasar taron da yayi don musanta zargin 'yan adawa da ke cewar shi ne shugaban kasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba haka an ji cewar ajiya Alhamis an kashe mutane 9 a Myanmar a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar kwana daya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba wanda kusan ya mayar da mafi akasarin titunan kasar wayam.
To ba san raro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da ban injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum.